أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وبعد، أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akan dukkanin ni'imomin da ya mana da kuma wannan daman da ya sake bamu na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka, darussa wanda suke bayani dangane da kyawawan ɗabi'u a cikin wannan addini namu na musulunci mai tarin rahama. Darussa da suka gabata mun yi bayani dangane da abin da ya shahi tuba. Kasantuwan tuba aba ce mai yalwa, kuma maudu'o'inta sun bambanta. Mun yi bayani dangane da abin da ya shahi hakikanin tuba, wajabcin tuba, tuba a mahangan Alkur'ani mai girma, tuba a mahangan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakanan mun yi bayani dangane da abin da ya shahi yalwan tuba da kuma fadinta. Insha Allah, maudu'in da zamu yi bayani a kansa ya shahi albarkatan tuba da kuma fa'idojinta. Watan tuba wata aba ce wadda idan ta haƙƙaƙa, ta tabbata, ta kasance karɓaɓɓa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, bayan bawa ma'abucin zunubi ya zo da ita a cikin sharuɗanta, a cikin rukunanta, cikin ladubbanta, to tana da albarkatai da kuma fa'idodi wanda take tare da su, wanda shi wannan bawan zai same su sakamakon wannan tuba din da ya kasance karɓaɓɓe a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Insha Allah, za mu gani daga cikin albarkatan da tuba take tare da shi, za mu iya ganin akwai alhubbul ilahi, waton so na Allah subhanahu wa ta'ala, wanda wani abu ne wanda yake kowa yana gurin shi. Duk ibadodin da muke yi, duk bautan da muke yi, duk neman kusancin da muke yi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, duk menene hadafinmu, menene niyyarmu, menene muke son mu cimma a cikin waɗannan ayyuka ɗin, muna son mu cimma wani abu wanda ake ce masa alhubbul ilahi. Muna son mu kai darajar da Allah subhanahu wa ta'ala yake son mu. Idan Allah subhanahu wa ta'ala ya so ka, to ya so aikin ka kenan, ya yadda da kai kenan, ya karɓe ka kenan a matsayin bawa nashi managarci. To ɗaya daga cikin albarkatan da tuba take tattare da shi, za mu iya ganin cewa tuba tana tattare da son Allah subhanahu wa ta'ala. Wato idan tuba ta tabbata, ta karɓo a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, to a madadinta Allah subhanahu wa ta'ala zai so bawan shi. Idan ya so bawan shi, zai aza shi akan hanya madidiciya, zai aza shi akan tafarki madidiciya, zai jiminci al'amarin shi, zai jagoranci al'amarin shi na duniyansa da na lahiransa. Saboda haka muna iya ganin wannan karara a cikin suratul Baqara aya ta 222. Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana a ƙarshen aya, inna Allah yuhibbu tawwabin, lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana son masu tuba. So dewa akwai da dama wanda suke cewa suna son Allah, amma saboda sun kuskure ma hanyar da za a bi, a so Allah subhanahu wa ta'ala, wannan kuma ya lizimta Allah subhanahu wa ta'ala ya so bawa, sai ya kasance ba su samu son da suke bukata ba a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, saboda sun kuskure ma hanya. To amma za mu iya ganin daga cikin albarkatai wanda tuba take tattare da shi, da fa'idoji wanda tuba take tare da shi, za ta samar da son Allah subhanahu wa ta'ala. Kana iya ka so Allah, amma Allah ta'ala bai son ka, saboda ka kuskure ma hanyoyin da zai sa Allah ta'ala ya so ka. amma idan ka tuba ka koma ga Allah subhanahu wata'ala ka cika tuba da sharuɗanta da rukunnanta da ladubbanta to tana tare da albarkatoci tana tare da fa'idoji wanda daga cikin su Allah subhanahu wata'ala kai kuma zai soka a madadin wannan sakamakon wannan aikin da kai shi yasa yazo cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin yazo a cikin litafin wasailu shi'a a cikin mujalladi na 16 shahi na 75 inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa laysa shay'un ahabbu ila Allahi min mu'minin ta'iba aw mu'minatin ta'iba yake cewa babu wani abin da yafi soyuwa a wurin Allah subhanahu wata'ala kamar mu'minin da zai tuba ko kuma mu'mina wanda za ta tuba to wannan wani abu ne wanda yake mafi soyuwa a wurin Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala yayi son wannan hiye da komai kenan zamu iya ganin wannan dun sakamakon menene sakamakon tuba dan mu'mini ya tuba daga zanubansa ko mu'mina ta tuba daga zanubanta ta koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ta cika sharuɗan tuba ta cika rukunnan tuba ta cika ladubban tuba to Allah subhanahu wata'ala a madadin wannan zai so ta ko kuma zai so shi mu'minin saboda haka wannan fa'ida ne kuma albarka ne wanda yake da matukan muhimmanci ya zaman to mutun ya samu Allah subhanahu wata'ala shi yake son shi haka ne yazo cikin hadisi daga Imam Ali alaihi salam yana cewa man u'tiya at-tauba lam yuhram al-qabul wa man u'tiya al-istighfar lam yuhram al-maghfira wannan hadisi yazo a cikin Mustadrak al-Wasail a mujalladi na 12 shahi na 121 Imam Ali alayhi salam yake cewa duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi tuba wannan Allah subhanahu wata'ala ya masa ilhaman tuba ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya cika shuruɗan tuba ya cika rukunnan tuba to lallai Allah subhanahu wata'ala ba zai haramta masa ba karbuwa watan tuban shi zai kasance karbabbe akwai bahasin da ake yi dangane da abin da ya shahi al'amarin tuba idan mutun ya tuba Allah ta'ala yana karba ko kuma Allah ta'ala ya ga dama ya karba ya ga dama kai karba to amma abinda natija yake kai mu ga wannan bahasin saboda bahasi ne mai tsawon gaske akwai ra'ayoyi daban-daban kan wannan kowanne kuma da dalilan shi amma ra'ayi wanda yafi inganci kuma yafi karbuwa shine kasantuwan cewa wani abu ne wanda hankali ya yarda da shi kan cewa Allah subhanahu wata'ala yana karban tuba a lokacin da bawon shi tuba zuwa gare shi kuma gare shi domin Allah subhanahu wata'ala shine ya samar da wannan hanya din shine kuma ya nuna ma wannan bawon sa wannan hanya din saboda haka da bawon ya tuba kuma ya koma ga Allah ta'ala ya cika sharuɗa da rukunnanta shikenan Allah subhanahu wata'ala zai karba Allah ta'ala zai karba tuban shi wannan ma kamar yanda muka gani cikin wannan hadisin duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya azurta da tuba to Allah ta'ala ba zai haramta masa ba karbuwa haka nan duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya azurta shi da istighfari to Allah subhanahu wata'ala ba zai haramta masa ba gafara kenan tuba da istighfari wasu ababe guda biyu ne wanda suke karbabu a wurin Allah subhanahu wata'ala idan mutun ya tuba ya nemi gafaran Allah subhanahu wata'ala tabbas Allah subhanahu wata'ala mai jin bawon sa ne mai jin kukan bawon sa ne mai tausayin bawon sa ne mai son bawon sa ya bi sa ne kuma ya shiryu Allah subhanahu wata'ala yana karban tuban shi kuma yana karban istighfarin shi madaman ya cika sharuɗa da kuma rukunna da ladubba wanda suka dace da tuba ko kuma istighfari saboda haka wannan muna iya ganin fa'ida ne waqan kuma albarka ne wanda yake tabbace cikin al'amarin tuba da kuma al'amarin istighfari kan cewa Allah subhanahu wata'ala zai karbi wannan tuban zai karbi wannan istighfarin kuma zai so mutum wannan daga cikin fa'idoji masu muhimmanci wanda ya shahe tuba da kuma ga Allah subhanahu wata'ala haka ne muna iya ganin fa'ida na biyu daga cikin fa'idoji da kuma albarkatai wanda tuba take tare da shi zamu iya ganin gofranu dhunub wato akwai gafaran zanubai a cikin tuba zanuban da mutum ya kasance ya kai aikata shekaru da shekaru amma cikin lahaza guda zai kasance ya zo ya tuba ya koma ga Allah subhanahu wataala in dai da gaske yake to Allah subhanahu wataala mai rahama ne kuma rahama Allah subhanahu wataala yana da yalwa yana da fadi yana da yawa Allah ta'ala mai gafartawa ne shi yasa Allah subhanahu wataala bayan ya bayyanar da wasu ababe wanda Allah subhanahu wataala ya haramta alfasha da sauransu Allah subhanahu wataala ya zo da istisna'i kan cewa wato bayan Allah ta'ala ya bayyana matsayin su da abin hadarin su kuma da makoman wanda suka aikata irin wannan ayyukan sai Allah ta'ala ya zo da istisna'i kamar da muka karanta cikin ayoyi wanda suka gabata Allah ta'ala ya ce illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat watan kenan akwai fa'idan ibdal Allah subhanahu wataala duk miyagun ayyukan da mutum ya aikata lokacin da yazo ya tuba in dai tuban shi tuba ne na gaskiya ya koma ga Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala ya canza wannan zunuban zuwa lada wannan babban falala ne wannan babban albarka ne wannan babban fa'ida ne wanda tuba take dauke da shi wanda kuma yake da muhimmanci zamanto dukkan mu'mini sun yi iltifati zuwa ga wannan kuma sun lizimce al'amarin tuba hakanan yazo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ce mana at-taubatu tajubbu ma qablaha wannan yazo cikin usulul kafi cikin mujalladi na 4 shahi na 276 inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake nuna mana cewa duk laifukan da mutum ya kasance yana yi komin girman su komin hadarin su lokacin da mutum ya zo ya tuba to shikenan wannan tuban ya shahidu abin da ya gabata koda ko shirka ne koda ko kafirci ne koda ko sabo ne kuma wani irin nau'in sa Allah subhanahu wataala yana gafartawa bayan mutum ya koma ga Allah subhanahu wataala in kuma haƙoƙin mutane ne ya shahi haƙoƙin mutane ne wannan dole ya zamanto kuma an maida haƙoƙin mutane kamin Allah subhanahu wataala ya zamanto ya karbi tuban bawa saboda haƙin mutane ba haƙin Allah subhanahu wataala ne kuma Allah subhanahu wataala ya sanya mutane su ne suka cancanci da haƙin su kina a maida musu haƙin su a maida amana zuwa gare su kinan tuba tana shahi zunubai yana daga cikin albarkatan tuba yana daga cikin fa'idojin tuba kan cewa ita tuba tana shahi zunubai kuma tuba takan gafarta ma take sababa ma mutum Allah subhanahu wataala ya gafarta mishi zunuban da ya kasance ya aikata shekaru da shekaru komin girman su koda ko shirka ne kamar da muka ce Allah ta'ala yana gafarta saboda haka tuba zai zo mai da mutum fas kamar yanda uwarshi ta aihe shi ya koma ya zuwa ga fitrar shi ta asali inda tuba ta kasance tuba ta hakika kuma tuba ta kasance karbabba saboda haka wannan lalle yana nuna mana muhimmancin tuba da kuma matsayin tuba a mahanga na addinin musulunci kuma a mahanga na Allah subhanahu wataala hakanan yazo cikin hadisi da Imam Ali alaihi salam wanda yake cewa man taba taballahu alaihi wa umira an tastura alaihi wa buqa'ul ard an taktuma alaihi wa umsiyatil hafaza ma kanat taktub alaihi wannan yazo cikin wasa'il shi'a mujalladina 16 shahi na 74 wannan shi ma hadisin cikakke da ma'ana kuma cikakke da muhimmanci da albarkatai da fa'idoji na tuba Imam Ali alaihi salam yana cewa man taba taballahu alaihi duk wanda ya tuba tuban inda ya kasance tuba ne na hakika tuba ne wanda ya cika rukunna ya cika sharuɗa to Allah subhanahu wataala zai karbi tuban shi sannan me gabobin mutum lokacin da mutum yake aikata sabo yazo a cikin riwayoyi hadda wasu ayoyin alqur'ani kan cewa gabobi ranar alkiyama za su yi sheda akan mutum kan abin da ya aikata dun gabobin jikin nasa sai sun sheda akan shi saboda haka Allah subhanahu wataala bayan bawa ya tuba yayi tuba na hakika Allah ta'ala ya karbi wannan tuba din sai Allah ya umurce gabobin shi ya zamanto su suturta waɗannan laifukan ne waɗannan zunuban da ya aikata sai zamanto ba za su ga ba haka nan Allah ta'ala haka nan kamar da yazo cikin ruwayoyi kan cewa ƙasa ma da mahallin da mutun yayi sabo duk aikin da mutun yayi ta ma za ta shaida mutun ranar alkiyama Allah ta'ala zai umurce ƙasa ita ma ya zamanto ta boye shaida akan shi wanda ya tuba sannan mala'iku su ma wanda suke rubuta ayyukan mutun ne yau da kullum Allah subhanahu wataala zai mantar da su abinda suka kasance suna rubutawa akan wannan bawa din kinan wannan yana nuna mana matukar muhimmancin tuba kan cewa fa'idodin da take tattare da shi na farko Allah subhanahu wataala zai so mutun na biyu Allah ta'ala zai gafarta mutun zunubansa waɗannan zunuban kuma komai yawan su komai dadewan su madan mutun ya tuba Allah subhanahu wataala zai gafarta masa haka nan kuma zamu iya ganin cewa akwai karbuwa Allah subhanahu wataala yakan canza miyagun ayyukan mutun zuwa ga kyawawan ayyuka kanan zamu ga Allah subhanahu wataala zai mantar da gabobin mutun abinda suka kasance suna shaida haka nan Allah ta'ala zai mantar da ƙasa haka nan Allah ta'ala zai mantar da mala'iku wanda suke rubuta aikin bawa duk wannan me saboda sakamakon tuba saboda albarkan tuba saboda fa'idan tuba saboda matsayin tuba a wurin Allah subhanahu wataala kuma kasantuwan shi mafificin aiki wannan kenan da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu cikin abin da muka ji Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin bayin sa managarta wanda suke tuba suke koma zuwa gare shi wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin